إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنوام سلمي غشاء الله سبحانه وتعالى يقدر هدولم أولنا هيلين أمسوشين تنبيوي واندكوكي شراري دغنا نقدر ديو أنفاني دي مغرم نشري أواد قباتروا نهوام إلياس بن عبد الله الله منا موافق أنوام يومنا سبدو بيار غواتا نرجب hijira shekara 441 wanda ya dace da 29 ga watan 2 shekara 2020 Allah mana muwafaka Allah rama awal ibrahim kahara kahin nan akwai maganan tambayoyi sukan zo da yawa na maganganu kan azumi na wannan wata amma a ce alhamisu juma'a subdu ko goma da kaza da fadala dubu kaza ladan aljanna kaza sauransu dan wa abinda malamai na hadisi masu tace magana sun tabbatar da wannan wata amai abdewa na kwashe kwashe da kirkira fadala ko ladan wata ibada ta musamman akan wannan wata ina ga ibn rajab ne al-hafiz ibn hajar halitta na musamman yayi abin da yazo na yace masu kirkira ƙarya su dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wata rajab na musamman duk tayi babbai kan wannan duk ai aure kan karshe karshe irkiri fadala irkiri ta ƙarya gaskiyar magana in wa abin da kulasa kin magana duk abin da za a kawo maka na wata fadala ta musamman dalilin wannan wata babu mai inganci daga manzon da Allah ya ku a taka cikin ba mai inganci in mara wani in ma kirkire na ƙarya kamar annabi ƙarya dan wata manuwa daban wannan shine a takaice khulasa kin magana kurin wannan wata da cin watannin Allah wanda ake kana yi azumi hana azumi azuminka irin al-khamis ko juma'a al-khamis ko litinin ko sha'ar dai azumi dai mutalaki ba laifi dan kai in ya kama kai wannan ba mai cewa amma irin wani labarin da ake badawa na fadala kaza kai kaza kai kaza har ma abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam watan da yayi azumi a cikin watanni kabban da ramadan watan sha'ban ne watan gaba suka ta doki da gudu ba rajab ba magana bai wani azumi musam a watan rajab wannan shine maganganu tabbatattu wannan ce an ce ba ibada ba an har ibada ba amma ba a kira ƙarya a dangana ga addinin Allah a kyale mare magabata sun yi tawayi na musamman sun yi bayani wasu makaryata sun kira ƙarya sun dangana manzon Allah ko Allah lada kaza iri iri da dama daga litai na musamman aka kawo magana mutum ya koma gari magana magabata dan ce kaza wannan kakka hudu da shukurin shi dai wata ne cin watanni masu na Allah kurin azumi amma a ce a gaya maka roman kaza azumin alhamisu subdu juma'a subdu da azumin gono goma azumin har da wata sallah ta cikin wannan watan ba mu inganci ga manzon da Allah ya ku a taka cike nan ci gaba lamu
na'am bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wannan mai tambaya na farko yana cewa bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku mala ce shin ana yi wa bari sallah
to ɗan uwa mas'alar bari naga akwai ruwaya to naga sunna bi Dawud da sanaurare ko mutum samu akan Janaz bin Albani da saka ga ruwayu hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salla al-sadaq wa yudu al-walidai bil maghfirah da wannan ruwaya kuma ta tabbata ana sallah ga asqat mana kashi mana bari ana yi sallah gare shi ana mai wanka ɗan uwa a mai sallah mai komi dan iya bari ba ta he dai abinda ake cewa ba wajibi bane ba tilas yanda aka bari kaman aka barin babba aka yi lahi shi karamin yaro ko ba bari bane ba in ba a mishi ba ba a yi lahi ba shine magana amma ana mishi manzo Allah ya ce ana yi mai addu'a a yi sallah amma a yi uwan shi addu'a ta Allah ya gafarta masa jikansu kenan akwai sallah ya tabbata a sunna ka bari ba ta dan bari ne ko bari ne balle kuma a ci karamin yaro ko sabon aiwa ko bari ne yazo abinda sai bari in dai ya kai wata hudu in dai ya cika halittar shi ta dan adam ko yazo a mace ba dare ba ko da a mace yazo in dai ya kai wata hudu ya cika halittar ta dan adam ko bai rai ya mutu yazo duniya za a mai sallah inda ke kowa za a mai sallah a mai wanka in an same shi haka za a mishi ba wani abu da ya hana kan haka kin gona wata an gane
To sai tambaya ta gaba shi kuma mai tambayar ga abin da yake cewa
tin samu na gama akan dinar zanal bani haka cikin sai kusan nan Abu Malik duk sun kawo bayanin da tayi da wuraren abin da yazo ka kace
mai tambaya na gaba abin da yake cewa shine ana yi wa karamin yaro addu'a akan kabarin su
to kai na mamance yan uwa masu kira za ku kira mu ta hanya kamar haka in ma ta hanya ta airtel mai lamba 96 99 62 kenan 96 99 0 an 60 haka za a yi kira a lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 wannan su ne abinda ya za a yi kira a kansu wannan lambobi kamar yadda aka yi bayani a mai kira zai kira don yin tambaye shi sai magana ta addu'a a kan kabarin yaro an wa wata addu'a ce ake yi a kan kabari na babban Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allah ka gafarta mishi Allah ka ji kanshi da doyin da ake neman Allah ya gafarta mishi kurakuran shi Allah ya tabbatar mishi mai da tambaya ta mala'iku don abin yaro karami bai da alaka da shi yaro karami bai da zini ba mai wannan tambaya kin da haka sai manzo Allah ya ce hata salat ake mishi addu'a ga uwan shi cibil makafara Allah ya gafarta mu uwan shi amma kan kabari shi yaro bai bukata wannan addu'a da ake wa mamaci ta Allah ya tabbatar da shi yime kaza shi yaro tuni yan uwa abin da yake tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa duk dan musulmi ƙananan yaran na musulmi yana aljanna ne shi tuni yaro dan wanda ya mutu ya karbe balaga ba kunna aljanna ne annabi ya bayani akan haka nan cewa gobe kiyama ba su da wani abu a hirin kiyama illa suna kai da kawowa sai sun ga uwayensu aljanna duk wanda da karmi ya mutu yaro kato baligi ta kanshi yake ba ruwan shi da kai yan ga ne meka tashi ta gyara ne amma karamin yaro ta ma'ahin shi uwar shi da uban shi iya kai da ka a hilin kiyama iya neman musu ceto misali wata ruwaya daga Bukhari kuma sun ta tabbata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akwai wani sahabi irin masu rataiwa da yaro kullun yaron iya zuwa masallaci da shi wannan manzo Allah bai ganshi ba ita ina wannan yaro mun zuwa da yaron aka ci arsu wannan yaron shi yaro su ta kai saboda ruwa ma bai hutawa bai zuwa masallaci saboda damuwa inda zuta shi ta kama wannan yaron yake rataye da wannan yaro kwarai yaron ya san shi kwarai ta kai bai zuwa sallama manzo Allah ya tambaye inda yake annabi kai mai ziyara ya ji gidan shi ya mai ta'aziyya yake ce manzo wani zan tambaye ka wannan yaro naka da a bar maka shi kai ta rayuwa tsawon rayuwa ka bar duniya kana gabar shi a duniya da gobe kiyama ka je lahira gobe kiyama duk wata kowa ta aljanna zaka samu iya jiranka wace yi maka gaskiya ce zama wannan lahira yayi mun ci to wannan yaron gobe kiyama bashi da wani aiki a hinin kiyama illa ma'ana ce tanka da haka yin wake nan mutuwa yaro ba dadi akwai da to zuci amma mutuwa yaro karami ta yi amfana ga uwan shi har ma sakamako ce mun zan iya ba labarin cewa duk wanda dan shi ya rasu ya latta bala daya biyu wannan daya biyu ko Allah zai baka karun aljanna ya ce ruwa daya biyu uku wata ce rasula daya biyu ta daya biyu kadan wanda ya samu asara gidan aljanna in wa ta kaice take nan yaro karami gaskiya bai da matsala irin tamu mu muke da matsala mu muke cikin problem matsala amma yaro karami ba ruwan zini dai kurin sai aljanna wa ta Allah sa cikin Allah ya samu cikin ceton su mana mu samu ceto gobe kiyama na diya da aka asara shine kuma magana
amin mallan sai wani shi kuma yake tambaya ta ina hukuncin mace ko kuma mata masu yin kukan kyara kamar an yi duwa
to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin nagaruwa cikin sai musulum yana cewa annahiyatu zalamtatu mai kukan kyara idan mata tuba gobe kiyama za a mata tuha min sirbal min nar to jarba dai manan ruwaye cewa idan mace tana kukan kyara gobe kiyama inda ba tuwa ta mutu tana da riga ta musamman da zai an yanka ta wuta kuma za ga mata da kazuwa ga kazuwa cutar susa kuma ga riga ta wuta tana babbakarta kene ɗan wutacci sai wa kware iya daga cikin manyan zunubai kukan kyara kukan mu kukan kyara ba hana ba idan aka maka mutuwa kai kuka da hawaye abinda yake haramu lahi daga murya da kuka wayyo na gama yawo wayyo mu mutum lalace wata ruwaya manzon ya bada labarin cewa idan yace annabi ya kace sabai ku yi hankali da yin addu'a lokacin mutuwa na mamacinku don mala'iku idan kuka yi addu'a wajen mutuwa wani ya mutu kuna ce kuna addu'a amma ku suna amin akan abin da kuke faɗa musa ta ce wayo mu mutum lalace malaika ce amin wayo gidan mu ya rushe malaika ce kai ga lalace malaika ya ce amin ba malam ba ko Allah ramma malaika ya ce amin kin ce ka tanga gidan mu ta faɗi mu mutum lalace ya ce amin na gama yawo malaika kake hadari ko amma Allah ya ji kan wani Allah gafarta mishi Allah mafulu wala marahu suna ce amin amin shin gari ba bibiyu kai ka samu lana addu'a kuma shi ma mutum ga Allah gafarta mishi ta kai wa ayi hankali mala'iku annabi suna yin amin akan abin da kuke faɗa a lokacin rusumu ta tunku kin ai hatara ɗan uwa balle mata to sai annabi Allah ki azaba ga mata da take irin wannan kukan banza daga murya da kuka wajen mutuwa hadari ne ga azabar Allah kuma kina halakar da kanki da namu kace kike mugo magana malaku suna ce amin amin kenan ai hankali ɗan uwa balle asara ka mutuwa da wata ruwa da Tirmidhi ya roto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin cewa idan mata walid ibn adam aw abd idan dan mutu ya mutu Allah sa kanka ya rasu sai Allah ya ce malaiku kabatu sama ta fuadi sastina kuma mushi ma'ana abin da zuciye shi tattara kai da shi sai Allah ya ce malaiku maza qala abdi me bawa na ci Allah san komi maza malaiku tambaya bawa na da ya rasa dan shi to kam shi dan shi wanda abin da zuciye take da tawar shi me bawa na ya ce hirwa suke cewa qalu hamidaka wastarja sai Allah in ka hakin in wanda yake da ya samu rasuwar da ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alama ajina fi musibati wa khalifni fiha wa khalifni minha khayran wa khalifni khayran kai wannan addu'a ta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un addu'a masu imani in suka samu bala'i ko musiba to sai kai wannan addu'a to Allah idan ta bi mala'iku me bawa na yace da kuka amsharan dan shi an kai haka su bar labarin cewa sai ce ai Allah ya gode maka ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan wannan tukuicin wannan magana da kai Allah zai ce mala'iku ibnu li abdi baitan fil janna wa samu baitul hamd ku gina ma bawa na gida a gidan aljanna ku sa mishi baitul hamd gidan godiya kenan aljanna akwai gidaje na musamman bidori na musamman da za a gina ma waɗanda suka yi asarar diya suka yi hakuri suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin hakuri ya kamata a yi kuma yan uwa an ba dan fadala ta Allah ba ka kai hakuri mu zai in ka ci ka hakuri ma zo ka kama Allah wani abu an ce kai hakuri baka lada kace baka hakuri zaka ihu to ihunka shi ne sai ihunka banza ihunka zai mai do maka ranka ihunka zai mai do maka ran babanka ko uwarka ihunka maka wani anwani bai ma anwanin komi bai ma ga maganin bakin ciki bai mai do maka mucinka kuma a banza ka shiga hushin Allah kenan abin da yahi kai hakuri ka mai da abin ga Allah ka nemi ladan Allah baka ladan musiba kuma ga sakamako na musamman dalilin tukucin aljanna dalilin asara ta masoyi ko ma bada bane ba in kai hakuri ka mai da abin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in mun hatar ayi hakuri musiba ba dadi mutuwa ba ta sabo amma kada mutum ya hudu kalmomi don zan mazalin cewa Allah ya wadansa rasuwa ya samu irin wannan iya hawaye inna Abdullah bin Auf nake cewa ya rasulullahi kai da kanka ya ga nabi hawaye yace a yace zuciya tana damuwa ido na hawaye amma ba mu hadin wata kalma hewa da Allah ke yarda da ita kenan akwai damuwa akwai mutuwa akwai damuwa akwai bakin ciki na mace amma ka san abin da kake faɗa a takeice Allah taimake mu
amin amin malam sai wani ke tambaya cewa kamar azumi na da yake azumi a kowane wata yayi azumi uku wai mutum yace wai ya jera shi koko iya yin kamar kiranan alhamis da wannan da litinin yayi kuma daga baya sake yin guda koko dai ya jera su a lokaci da
shi yan uwa da jigon magana ana son azumi uku kurun a wata a jumulce azumi uku a wata wannan daga cikin fadala ta kawa ko abin da yi yin 13 14 15 koko a kowata goma kai daya duk wannan babu wani dole babu wani kaidi in zaba ka iya ba kana iya dauka misali alhamishin wannan ya azumi in yi ta gaba ko wanzu tunetun a samu azumin uku na samu uku a wata wanda ya zo a jere shi ma ta hanyar sunna mai san azumi uku kuma ya yi rashin damuwa ya yi rashin abin bai damunka ko ma baka shiga matsalar sudu azumi sudu wani azumi ne litinin kin farko ta ganin wata an haka wata yau litinin ta farko bayan ganin wata kai azumi sai alhamis bai bi mata kai na biyu alhamis bai bi mata kai na uku shikenan ka kare ka kasa azumin litinin guda alhamishi bi kuma ka samu ku a wata hakinan abin babu matsala duk wanda kai dai ka samu dai uku a cikin wata dai inda kai shi kun azumin ka uku yayi
na'am sai wani shi kuma yake tambaya cewa da azumi ne kamar na bara sai suka yi wasa da mace bayan haka sai da ya tashi zai je ban daki sai ya ga kamar wani ruwa ya zo mishi
azumi
shine yace wai ya azumin da kin dai kai shi iya tunanin dai wai akwai shi ko babu
shi yan uwa akwai mas'ala sabanin ko canji mai ake cewa ra'ayin malamai kan mas'alar mazi wasu na ga cewa azumi ya baci a ramu guda wasu na ga cewa sai kaman ina ga cikin saifi sunan Abu Malik haka sunan na Sayyid Sabiq hatta da albani da madama cikin malamin hadisi suna ga cewa gaskiyar magana ba magana ramu azumi don hutun mazi inda ba mani bane ba wannan fatawa ta sauki gaskiya wallahi wallahi hakin azumin shi kenan kawai fatawa wanda azumin ka iya nan illa kun akiya ya kafa gona da rikon
na'am to sai wani ba Allah shi kuma yake cewa kamar ita sallar gawa wai farilla ne ko kuma farz kifaya ne kamar bi mana
farz ayin ko farz
kifaya ce yace kuma kamar yanzu idan mutun ya zo shi ya iske liman yana cikin ana cikin yin kabbarori to da yazo kabbara ɗaya ya samu tare da limakin daga ya sallame shi ma sallama zai koko a'a akwai abin da ya kamata yi
to wannan mas'ala ta an ka farz ayin da larabci ma'ana farilla ta wata ma'ana misali farillar da wani bai doke ma dole sai kai shine farz ayin abin da ya riga ya hauka misali sallar azhar ko la'asar ko magar ko isha ko wani azumi abin da yake kai ya hau wani bai doke maka shine farz ayin farz kifaya farilla da wasu idan suka yi sun doke ma wasu to sai misalin irin wannan sallah ta gawa idan mutun ya mutu ya cikin hakin shi a wajen musulmi a mai sallah to ba a cewa wannan mutun dukan kowa da magarin ya ji mai sallah a farz kifaya kenan wasu sun doke ma wasu shine farz kifaya kenan sallar gawa farz kifaya ce kenan farilla ce ta wani in yayi ya doke ma wani cikin bayanin da me ya ce
yace wai kamar idan liman ya zamanto
yawa magana kenan dai a takaice sallar gawa farz kifaya ce wasu suka sun doke ma wasu illa an san sakamakon da ake samu manzon ya magana cewa bayanin wanda ya sallar gawa za a ba shi kirat wani yankin lada wata ruwa kamar gindu zuhud ladan sallah daban kuma ladan rake gawa daban ko ne zaman kan sheki to maganar cewa ka isko kabbara daya akwai masu ganin cewa ita ka samu shi kenan kuma masu ganin cewa kamar annaka akwai taimakon umma ne shi abin da ya tabbata cewa kai ma daga magabata kana kabbara sauran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shikenan tunda kabbara hudu ce wajibi amma magana addu'a ce babu sharadinta ya kai addu'a amma akalla kai kabbara sauran ta dauka samu dan su ne rukunin sallar gawa kabbarori ne kin tunda an samu addu'a ta farko sauran kai kabbara uku misali kace da ka samu ko kai kabbara akwai ka sallama koran yadda akwai sabanin maganar wallahi wallahi
Na'am to system da shi tafiye ce kamar kana aiki a wurin wuri haka misali sai aka kawo kyauta aka baka kamar dai kyauta dai aka baka wa in ka cika ci wannan halar ko kuma gudo ne kace
to in dai rashawa ce kenan dalilin aiki ne ya baka saboda ka gyara mishi abin da kamata ka gyara mai kyauta kamar kace kenan kace kudin kace kudin kenan kace ka rashawa kenan takeice in dai dalilin kamar wannan abin wanda kamata ka mishi a kyauta haƙin shi ne na dan ƙasa ko wanda daidai mai haƙi akan abu
na'am to sai tambaye wani ba Allah shi kuma yace kamar a iya so a yi mishi cikakken bayani akan sunnan da tabbatar akan yaya ake wurin yin addu'a ta mamaci bayan an binne shi waya sunna ta tabbatar da yayane da ko kuma yayane karatun da za a yi
kan dogo wannan dukkan kuma anda kun anda kan kabari kun da muke sunna na muke wuri yayi shi kurin a takaice da man kawanta ba zaman ga magana bid'a da sunna zaman ga magana abinda ya tabbata sunna ta kurin da ba magana da namu bid'a abinda yake a sunna da nassun qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an aka kare sallar an kare binne gawa iya tashi yi salla ka iya ban salla iya addu'a ga wannan mamaci shin Allah mai hani na akan wasu munafukai lasallallahu alaihi wa sallam da mata abada kabari Allah mai kashi kakka salla kan dai a cikin su kakka kan kabarin shi latun mai ma'ana latun ala kabari kan ci tafsir magabata ma'ana kenan kakka mai kakka tsaya kamar addu'a kan kabari dan wa bani sananne cewa addu'a manzon sallallahu alaihi wasallam idan aka kai mutum makantai dan aka je kayan a kare wani lokaci haka yau azima ana zamne sun bin afana ke cewa in aka kare kumi waqafa ala qabri annabi tsayuwa kidan dake nan bulugu maram kaga ruwaya ta cewa yana tsayuwa akan kabari yayi addu'a kuma zai ta sabai astaghfiru lakum wasallu tasbit kullu kamma da mun gafara roƙon mai Allah ya tabbatar da shi an rakiya kenan neman gafara ga mamaci da neman Allah ya tabbatar da shi tambaya ta mala'ika wannan shine aikin an rakiya bune ga kuma zalla kuma shi manzo Allah shine abin koyon mu to shi a tsaye ki ka dauko baka ka ake da hirin mutum ka a dauko qur'ani dauko sunna sai ingantattu nan kusa ba ka dogon yawo ba dauko bulugul maram kaga ruwa ta sabu sunan ina abu dole kutum zugo ibnu majah kaga ruwawi kaga ruwa abu dawud ce ma wace kenan bayanin ta manzala an kai bin mamaci wa kafa da iya tsawa kan kabari ta haka ne mutum ke sunna kan huta lalle al'adun anan an saba tsugunnawa ake har ma wani zai ci tsugunna bayan ka zamana cin shi tsugunna kamar ka lalle sai kuma sunna kai amma al'ada mutane sun ruja da al'ada akan sunna sai ka neman ta sai ka tsugunna har ma ce sabon addini ne sai kuma shine addinin na manzon Allah shi manzon da Allah ya ko tsugunna tsaye yake ba tsugunna ba yake magana garin ku na tsugunna duk aibanta mai tsayuwa kan kabari alalle a sunna tsayuwa ce amma tsayuwa ake a sunna abinda kake ake taimaka da malami baka ruwa ingantatta wani malami wanda zai ka ruwa annabi ya tsugunna a tsugunni suke a sunna zamanin ma amma kana kare tsayuwa ce kabari amma al-muhimmu dai kuma cewa wannan shine yan uwa ta kace magana tana tsawon ga suka je a takeice dai kurin akan abinda yake sunna an kare bunne mamaci ku yi tsaye kuma addu'a Allah magfiru wa la musabbitu Allah ka gafarta mishi Allah ka tabbatar mai da tambaya ta mala'iku ku tabbata wannan addu'a shine abin zai amfane shi kuma ku samu ladan addu'a da ladan sunna Allah ta mike mu
kuma da gare ne da shi mamaci wai lokacin da aka dauko shi mamacin da su wanda suka dauko shi wanda zai sa shi kabari da su yan wanda suke kire wace irin addu'a ya kamata su
abin da yake sunna idan aka dauko mamaci daga kan balangar ko mu ce makara shi da aka dauko shi za a dora a cikin kabari cikin lafazin da yazo a sunna tabbatata bismillahi wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi bismillahi wala sunnatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imma alam minatar rasulullahi ko sunnatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci da aka bismillah ko nan bayan kallo ba ɗan dokowa kuna dokowa bismillah wa ala minatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko bismillah wa ala sunnatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine addu'a da tazo a sunna tabbatata ta doko mamaci kuna mamaci sunna tabbatata amma akwai yan kwashe-kwashe komai akwai so a ce annabi ya ce ba ta da bincike ba ba ta tace abin da ya kamata a ce an ga dangana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba
ta amma da aurin sannan ta ga wani ya ce wai ana iya karanta Fatiha
da ma akwai ta ba ina ba ana iya wannan mutane kan ba bai ta kenan dan wa cikin sayyid bukhari cikin sayyid bukhari Abdullah ibn Abbas dan wa cikin sayyid bukhari kenan littafin inganci a duniya bayan Qur'ani cikin sayyid bukhari Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yayi sallah ta gawa adatan bai bayyana sallah gawa maran na hede ga murya ana jin shi sai ya karanta fata da kitab a sallar dai da kare sallah ita ne sanatu haza da ta'lamu anna sunna aka makal cewa nayi wannan daga murya na karanta fatiha kuka ji don ku san karanta fatiha a sallar gawa sunna ce wannan Abdullah ibn Abbas ne wanda yi wannan bayanin kuma aikace ina ga tunan kamar da bana kan ruwaya hatta da sura ana iya karanta haka ne kana take kenan karanta fatiha yazo a sunna Abdullah ibn Abbas haka tabbatar da cewa sunna ce kuma cikin ta cikin sahih bukhari Allah ya tamkin kenan kamar a ce kamar ya aiki ya takeci ya wani tambayar mu tambaye kam kuma baya abinda yake sunna ta sallar gawa kabbara ta farko za a yi fatiha ayi fatiha din aka ta sallah da ta'awudu bismillah da komi ayi fatiha in an ka sura balahi bane amma kabar fatiha mata isa ban fatiha awa ayi kabbara ta biyu awa annabi salatu na ibrahimiya misali allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid bi kabara ta bi ko ta uku allahu akbar daga cikin addu'a ta kace wanda za a yi ta bayan in kabara ta uku allahumma kafil li hayyina wa mayyitina وحاجرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييت ومنا فاحي الاسلام ومن توفيت ومنا فتوفوا على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تدلنا بعده ثم تجي لا تدلنا بعدها اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تدلنا بعدها wannan daga cikin addu'o'i in ma baka iya ba kullum Allahumma ghafir lahu warhamhu kai tai ban kabara ta uku Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu kuma can akai ta hudu shi ma ka maimaita waccan kuma in kai waccan dogowar kabara ta uku za a yi wannan addu'a haka kabara ta hudu ma akwai addu'a bayan ta Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirana wa ghaibana wa saghirana wa kabirana wa dhakarana wa unthana Allahumma man ahyaita minna fa ahya al-islam wa man tawaffaita minna fa tawaffa 'ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudlina ba'dahu wannan sunan addu'a da kamata ayi a kabara tasallaka kabara hudu yake Allah taimake mu
amin malama ta tambaya cewa kamar da ake cewa kukan kyara din wai in mutun yayin shi ana yiwa shi wanda ya mutu din azaba
eh akwai ruwayoyi cewa idan ana wa mamaci azaba da kukan kyara da aka mishi ana mai azaba wannan malamai sun kawo ruwayoyin su yi magana ganin kalkashin walwalata wasu turu da kura Allah bai kan wanda lahin wani to sai an wani kuka a wani azaba na malamai ta ma'anar magana ga wannan aya da wannan hadisi akwai mutane da suke wasiya ma a musu kuka ko sun san ana yi wasiya ka a musu kuka ba irin sai ne aka ce za a maka azaba da kukan kyara da aka maka amma kai baka ce ayi ba kuma iya ka ga makin ka rayuwarka wanda shi ta shafa ba mu azaba eh
na mallan sai ta bar Allah take tambaya cewa ita rak'atul fajr idan mutum zai sai ya tada iqama
dan uwa banda sallah guda biyar asuba azhar ko juma'a la asar magriba isha ba sallah da ke mai iqama duk sallah ko cici ko ta kusa rana ko ta idi ko ta ju sallah inda ba nan guda biyar kin bane ba ba da kata mai kama sai kun ayi niyya ayi kabbara taharama Allahu akbar
na'am sai wani ke tambaya cewa kamar haƙin ka ne ba zai fito ba sai in ka ba da rashawa ba lahi in ka ba da
wannan irin su Imam Shukan Ibn Hazm da malamai da dama suna ga cewa mas'alar rashawa asalin daman kalma ta alqur'ani la takulu amalakum malakum bil badr wa tadullu bi alhukam takulu firqa min amwal nas bigir ko eh bigir hak ba dama nasun ko Allah tayi kakku ci dukiyoyin ku bil badr wa tadullu alhukam ku meka dukiye ku zuwa ga hukuma takulu firqa min amwal nas dan ku ci bangar dukiye mutai asalin marcewa ta zo akan ka meka dan wata banna dan cin hakkin wani zalimci to amma a bayanin da ake bayani idan ya zamanto ina haƙƙi na ne kuma ba za a bani ba sai na bada wani abu daga cikin kuɗi ko wani abu daban dan in kare ma kaina zalimci wannan idan na bada shi wanda shine mai lahi ni ban lahi dan akan da ruwa na bada da kuma sai ka bada ma gaba daya wannan kullu bazai haƙuri asara ba kuma ko abin a yanzu idan ka ce yanda al'umma ta lalace yanda cin hanci ya zama ruwan dare ya zama abinci kace ba za ka da ko biye ba to yadda ka zama a gidanka ka fito abu karami din da ka je ma'aikatu kace haka zama banza wallahi da kaka ji kaga a yanzu kin yanayin mun gaskiya ya zama darura ne ba za a baka abin ba kaje ka zo ta zo na baka demo foran demo kana mai kaci ayatu zamna gaskiyar magana Allah kiyaye abun yayi kai gaya wani dan uwa ya je wani wuri irin wurin da bai dace ba kuma a ci ayaka kin wani aiki an ce ba a yi yanzu yace he an yi yanzu a wasa ba a yi he gobe ce yanzu za a yi a wasa ba a yi ce kici to a ce ba a yi ce yanzu a yi kun sai hannu hudu hudu kudi alju he meka a to cikin zamana Allah ana aka mishi abun bayan kalmar da yema akwai rashin ladabi gare su amma sai mutuncin su da zube ce sai an yi su sai kamar su ba su gane ba kace ba ai an ci ba ai gobe ce yanzu ai karshe wallahi ko ya sa hannu sai huddo he me ka a to shi zamana iya zamana aka abinda a ce ba ai ana aka yataki to wannan ya zama kenan ruwan dare gaskiyar magana a yau akwai darura su ma'aikata su tsoron Allah ni tsoron Allah an ba ku amana gobe ke malamin sai mutunka wannan amana ko ci da iyalanku da haram ka ci haram ka ci da iyalanka da haram ka ci halak alka dan da aka ba ku kudin albashin ka gode mu Allah ka ci halak wani barawa yake ci ka gode mu Allah ka kasa kan haram dan al'umma ta lalace ka wani abu to wanda a takaice wanda ya zamanto cikin darura sai mai ka dan a bashi haƙƙi shi ba haƙƙin wani ba wannan Allah bai kama ka akan darura na dama cikin manzon sai magana kuma gaskiya zamanin mun yanzu ke wanda shi wanda hoto sai haka nan gaskiya magana in dai ba da kai dan kai ba kan zalimci kudin misalin da ce imma a ce misalin kudin ka ne a hannu ko wani dama takarda an ce ba maka ka kawo to ka bada ka bar shi da Allah wannan hata shi kuma ka ce tsoron Allah ka san ta kai haka ya maka dan Allah ya maka haƙin shi da haƙin ka da yake kan wani abun a maka akiyauta maka yauta muna wata Allah kare mu da shiga zalimci da cin rashawa ko bada duk Allah kare mu gaba daya amma darura ce eh
wannan wannan take tambaye cewa wai jariri idan ya mahu tsari wai ba sai an wanke ba wai haka nan ma ana iya sallah
ba gaskiya bane abin da yake maganar jariri kuma duk ana magana jaririn da bai cin abinci namiji da mace in mace ce ko bata cin abincin ta tsari sai an wanke haka manzon Allah ya kauli bayan ka taka wani bincike ka kahira haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace a wanke yoko sai mun bello jariya wato sai mun bello kuma mace ana wanki in ya udan kamiya ne an wanki amma yaro namiji kun ta shi ma a zuba ruwa jagab kin ruwa kare shi kin ruwa kare shi ya an zuba ruwa jagab ko da ba wanke ba amma duka wannan yaran ko yaro ko yarinya din suna cin abinci ba nono to utsalo kamar tsaron uwan su ne kuran rangwamen yaran da bai cin abinci ma namiji shine ake jakawa shi ma a jika ruwa jagab amma ba kun azu ayu sallah ba sai ruwa ba a ba kwanne ba na hata an gane wallahi wala
to wannan take tambaye cewa wai ya ake wankan janaba
ikon Allah a je makaranta a takaice wankan janaba kullum za a yi niyya ta wankan janaba ba ta bukata wani karatu ba wani karatu da aka dora mu a shari'a sai ka tana ta gusu janaba tun faradun rafa wai duk babu wannan kullum kai musulmi ne kai musulma ce an samu janaba za a kudurta a rai cewa za ka yi wankan janaba kake wankan janaba wannan niyya ba ta bukata ka kai lafazi ma kurin ga kudurta a ranka ya dauko ruwa mai sunan ruwa mai kyau kuma ba dole ba kuma suka taron kan sahani to kamar dole sai a sahani a ko a sahani ko a daro ko a famfo na tsugunne ko na tsaye kurin ga yanda ake so kai wanka ko da bai ko a kasko duk ɗaya ne ga yanda ake nema kai wannan wanka ana so kahin a sa hannu a cikin ruwan wanka dan so ne ko daro a wanke hannu bakin wuya hannu bakin fanye a wanke hannu so uku in so sai a dauko ruwa da hannun dama a zuba hagun a wanke al'aura farji kenan ko ina a wanke da kyau a wanke kasan ta da kyau saboda gudun taba al'aura kan arwala ku sabanin kan abun sai ka fara wanke tun daga cibiyar ka ko mace kullum saka zai tun daga cibiya zuwa cinya zuwa guyuwa ko ina a wanke an aka wanke ko ina wannan wurare inda ba sai an dawo ba an wanke kasamta kuma an wankan jaraba ina wannan wurin daga cibiya zuwa cinya zuwa guyuwa ko ina ka wanke ko kin wanke gaba daya an haka haka sai a zo ayi a sake wanke hannu ayi arwala irin arwala ta yau da kullun ta sallah an haka arwala irin ta sallah sai a zo a dauko ruwa a zuba a ka a gurza a wanke kansu uku da kyau an haka wanke kansu uku da kyau ba an kada wala ta kara ba za a wanke kai an haka wanke kai kullun sai a zubo ruwa wuya zuwa kasa bangaren dama inda aka wanke arwala ban sake wanke ba sai a wanke duka su damtse su wannan dai a wanke bangaren dama ko ina hakasa haka bangaren gun ko ina hakasa an kare wannan shikenan wankan jana ba ya kare ba ma sai ya saba abulla ba ko sai ya ji sallah kuma illa mas'alar da ake magana wajen wanke hannaye kafin a sa a cikin ruwa sunna ce amma akwai wata abu da ake fadi a baki ba a nassi ba sai su ce ai mai janaba ko wajen dauko ruwa a randa in ya tsaci taba na ruwan randa ya lalace ba gaskiya bane dan mai janaba hannun shi ya taba ruwa ruwa bai lalace ba sai dai in hannun nashi akwai wata babban najasa wanda ta jirkita wannan ruwa amma dan kurin ya sa hannun shi wannan wata sunna ce bari in dai hannun shi ba wani abu na najasa a hili karara da ana ganin ta a cikin ruwa dan kurin sanu a ruwa bai bata ingancin ruwa wannan hira ta ke wannan ta a bakin mutane ai daga ta ruwa shike ruwa lalace ko a randa ne ruwan da gaba ce wannan ka ta ne ka ba magana wanda ce maka ruwa ba ce ai na ka wadi waye yace idan mai janaba hannun shi ta ruwa lalace sai ka ce hira ce ba gaskiya bane manzon sallallahu alaihi wasallam da cikin matan shi ta yi wanka da ruwa yazo zai ta ce sallan ruwan wannan wankan janaba yace ruwa janaba yake ruwa bai janaba a takashe da yan uwa wannan sunna ce ana so kayan a sa hannu a wanke hannu amma ba dan ba wai an ka taba ko aka mince aka taba ce wai ruwa lalace ko nan da ko nan daro ba ka bane ba dan wannan shine sifan wanka a takaice kenan Allah ya tabbike mu
sai malamin nan yake cewa wai iya jin malamin su iya cewa wai wajuhun maimakon wajuhun yawmaizin ce wai ya kamata su
to tunda dai akan tafiya sallah ta kuskure ne sai a samu wasu wanda kasan zai shirye su cikin hikima ba cikin mutane ba su mai tambihi ga kuskuren da yake maimakon wuju maimakon dan mai fata kenan wannan gyara ne zai yi bai ba salasa amma gaskiya magana wannan kuskuren
to ita mai daga bai ke cewa salatul tasbih yake so a mai bayani kuma yake cewa a cikin rak'o'in hudu yana sallama
salatul tasbih a takaice raka'a hudu ce a takaice dan shaban kullana na baguna raka'a hudu ce ko ta raka'a kam sai wa farko zakan da Fatiha da surar da aka iya ayat tasbih 15 a tsaye an aka yi ruku'i ayi 10 subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wallahu akbar kafa 15 a tsaye an aka yi ruku'i ayi 10 an nago daga ruku'i ayi 10 a tsaye a jasjida ta farko ayi 10 ta farko a daso daga sujada a zamna ayi 10 akwai masujada ta biyu ayi 10 dan za a miƙe zuwa raka'a ta biyu a zamna kan kawata hagum a karan ta kawata goma ta kwanta shi a ka raka ta biyu ita ma ta biyu kullun ban fata da sura 15 ake tasbihin an yi rukui ayi 10 an dago ayi 10 an taso ayi 10 a je sujada ta biyu ayi 10 haka dai aka zo tahiyya ta ruku haka zo sai an tahiyya an kare awanan salati ya ayi kawata goma kuma ya tashi kayan tahiyya warko ba sallama ya tashi haka za a yi raka'a ta uku da ta hudu ta hudu ma an zo wajen tahiyya an tahiyya an kare an wannan salati ta kun ayi 10 an kai da sai ko ta raka'a samu tasbih 75 ne 75 su hudu zai baka 300 ya ka samu 75 an tsaye an tasbihi 15 an yi ruku an yi goma 25 an je sujada an yi goma 35 an dago duka sujada an zama an yi goma 45 an kuma sujada ta biyu an yi goma 55 za a miki an yi goma 65 a an tsaye an yi 15 an yi ruku an yi goma 25 an dago daga rukuyi an taso a tsaye an yi goma 35 an je sujada ta ruku an yi goma 55 an komo an zamana an yi goma 55 an kuma sujada ta biyu an yi goma 65 za a miki an yi goma 75 su hudu zai baka 100 a takaice kenan haka zai ci gaba
na'am malamin ne yake tambaya ta cinikin mota ne aka yi lalimin cewa kamar wata guda za a ci kuɗin to kafin wata guda sai shi wannan wanda aka ya sayi mota sai ya aiki da ita ya samu kamar jika 50 sai kuma ciniki ya lalace wai wannan jika 50 kin zai maida musu
kamar da kan shi ne tunda mai da shi ne ki abin da samu mai da musu ma inda sai zai tunda an shawo shi inda shi ke cewa sa eh mai da musu abin da kan shi ne shi ci bai kan shi ne kai mutane ne kuma shawo shi ne ki bangaren shi tunda kai abin da kai mutane kai ka kamar ka ake haya ne sai da sulu a ce ko shi ma ba shi lalan ake shi da ka eh he dai ko algushu wannan eh
mana wannan wai eh macece wai take yin jini wai sai wata yazo bata yi ba wai yazo ta
yi ya dama ya alama ciki ce an samu shi dama alama wata ya juya mata bata jini ba alama ce ta cewa ciki ya shiga ko ko akwai wata illa amma me dai in babu jini a shar'anci kurin babu kiran za a sallawa komi har a jina ga me yasa bonjin jini nan ciki ne ko wani daban ne iya bata miji ta san kuma ta kwanci da namiji kenan wannan kuma iyawa akwai wanda dai daban aka san mata ta tsake wata wata biyu ta uku kuma jini ya dawo ana samu haka nan anta goba kun ba da abin yayi wace likita kuma
to wannan yake cewa wasi wasi yake da mu cikin sallah ya zai
to annabi ya karanta da cikin sarkan shi Usman bin Abil As da yawa nan jajirar su da ina sallah na sama ina nake na wace abin yazo maka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka to wasu uku bangaren ga nago kai ga ta'awuzi ta uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim tubka to wasu uku bangaren ga nago yace haka ne kuma Allah bai lafiya ko a sallah haka zakai ka to wasu uku annabi ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim tubka to
wala ne mai tana lantan mota nan ne da yace wai garanti ne aka baka wata guda bata yi komai kuma sai ta taba ci
to wannan kenan shine
wai wannan kudin da ka samu sai ka maida musu
wannan kuma ai abin nan ce ma in algushu ne kenan lafiyar sai bangaren sai nake nan lokaci kenan baka san kudin kuma gaba daya in dai hayo illa daga tun an ta garanti ne kenan wannan sun masa ne kenan wannan garanti
eh gaskiya take cewa yanzu wata biyu da ta aihu ta kuma ta ce jini yake mata wasa ce wata wanka zata yi ta yi wara sallah ko kwaya zata yi
to in dai wata biyu ne shi bakin jiran biki kwana 40 ne a sunna kenan saura ya ta yi wanka ta yi sallata komai ta yi kuma ta yi rikita ta mai dalilin kuma Allah wa Allah na gwani shi ne abin yi ina fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan daidai kuma kuskure Allah gafarta mana ina ganin ne ƙarshen lokacin nan Allah kai mu gobe sai insha Allah shirin kare goma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh